بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 18 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 9 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillatil iziyyati fi faqihil malikiyya littafi ne wallafar professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na ko darasi na bakwai muna ta tattaunawa game da shimfida da malan yaka yayi a cikin wannan littafi game da wasu mas'aloli da malan yake ta kawo wa wanda wato ya zamana an rinjayar da akasin kaulin da shi Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo a cikin littafin sa na iziya ma'ana akwai wasu akawal wasu masail wanda Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo a cikin iziya amma kuma akwai wasu maganganu na malamai ko wasu hujjojin da suka fi rinjaye fiye da abin da shi Abul Hasan ya kawo a cikin littafin sa na iziya wanda a satin darasin da ya gabata mun tattauna akan wasu mas'aloli to za mu tashi akan mas'alar da malamai yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mithluhu al-qawlu bi sihhati imamati as-sabiyyi al-mumayyiz لثبوت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره كما في إمامة عمرو بن سلمة لأهل مكة مثال إيرن مغانغانو كو مثال إيرن وراران دا aka samu wani dalili ko wata hujja da tafi rinjaye tafi karfi fiye da maganar da Abul Hasan ya kawo a cikin littafin sa na iziya akwai kaulin ingancin limancin karamin yaro wanda ya kai sinnu tamyiz ya kai shekarun tamyizi kamar shekara 7 kenan lithubuti zalika saboda hakan ya tabbata bi amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bi taqaririhi da kuma tabbatarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam kama fi imamati amr bin salama kamar dai maganar limancin Amru bin Salama li ahli Makkah ga mutanen Makka gashi yaro ne karami kuma ya zama limami ga mutanen Makka kuma suka dinga bin sa sallah to kaga wannan kauli ne wanda yake yafi rinjaye yafi inganci fiye da kaulin Abul Hasan Ash-Shadhili da yake ganin rashin halacci ko ingancin limancin karamin yaro to kaga mun samu hadithin Amru bin Salama ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ko kuma ya ji labarin Amru bin Salama na farko dai annabi yayi umarni cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa haddace littafin Allah shi zai zama limamin mutane to a daidai wannan lokaci sai aka samu Amru bin Salama ya zama shine yafi kowa haddar alqur'ani a mutanen unguwar su kuma gashi yaro ne karami da bai wuce shekara 6-7 ba, kuma suka jagorantar da shi a matsayin liman, su kuma manyan su da dattawan su duk gaba daya suna bin wannan yaro Amr ibn Salama sallah. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin haka kuma ya tabbatar. Wannan sai yake nuna in dai yaro ya kai sinnu tamyiz zai iya zama limami, kuma mutane waɗanda suka dara shi shekaru su bi shi sallah. Da haka wannan kaulin shi yafi inganci, yafi rinjaye fiye da kaulin da Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo a cikin littafinsa na Iziya. Wa kadhalika imamatul fasiki, haka ma limancin fasiki. Abul Hasan Ash-Shadhili a cikin Iziya ya nuna rashin halacci ko ingancin limancin fasiki. To kuma akwai kaulin mafi rinjaye shine ingancin limancin fasiki. Ma'ana koda mutum fasiki ne, in ya jagoranci mutane sallah, sallar su ta inganta ta yi. Domin ka'idar shine duk mutumin da idan yayi sallah shi a karan kansa, sallar sa ta yi. To idan an bi shi sallah, waɗanda suka bi shi sallah su ma sallar su ta yi. To da haka koda mutum fasiki ne, limancin sa yana inganta, ba kamar yanda Abul Hasan ya kawo a cikin littafin Iziya cewa bai inganta ba. Fa innal jumhura ala sihhatiha, domin mafi yawan malamai sun tafi akan ingancin limancin fasiki. Li ijma'in sahabati ala zalika, saboda ijma'in da sahabbai suka yi, Allah ya kara musu yadda akan haka, ma'a tasrihin nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, tare da kuma bayyanarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan, wato bayanin da annabi yayi karara bihi game da halacci ko ingancin limancin fasiki. Fi hadithi abi dharrin, a cikin hadithin nan na abi dharr alladhi rawahu muslim, hadithin da imam muslim ya ruwaito shi, hadithi mai lamba ta 238, wa huwa almu'tamadu inda almalikiyya, kuma wannan ita ce madogara a wajen a mazhabin malikiyya. Wa amma wa ma awradahu almusannifu, abinda Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo, min budilaniha, na bacin sallar limancin fasiki, zakarahu khalilun, to wannan matsala ce wadda khalil mai muktasar ya kawo ta fi fil muktasar a cikin littafinsa muktasar. Lakin sai dai la yaslamu lahu dalilun sahihun sarihun, babu wani dalili ingantacce wanda ya fito karara da ya zama wato ya kubuta lahu, da zai goyi bayan wannan magana ta khalil da ya kawo a cikin muktasar ta rashin ingancin limancin fasiki. Kama ya ce mufassalan, kaman yanda bayanin zai zo daki daki insha Allahu ta'ala, in Allah madaukakin sarki ya kai mu lokacin. Wa minhu, daga cikin wuraren da malam Abul Hasan Ash-Shadhili maganarsa ko matsalar da ya kawo a cikin littafinsa ta saba wa kaulin jumhur, shine akwai imamatul muftarid khalfal mutanaffili, wato limancin mai sallar farilla a bayan mai nafila. Kal akasi, kamar akasin haka, limancin mai nafila a bayan mai farilla. An gane ko? Shi Abul Hasan Ash-Shadhili a cikin littafinsa na Iziya ya nuna cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba, haka mai nafila ba zai bi mai farilla sallah ba. To amma kuma akasin wannan matsalar ko akasin fatawar ko matsalar da ya kawo, akasin ta shi yafi inganci. Me kenan? Shine ingancin mai sallar farilla ya zo ya tarar da wani yana nafila ya bi shi sallah, ko kuma mai nafila ya zo ya ga mai farilla yana sallah ya bi shi sallah. Wannan mun karanta kama li anna zalika kulluhu, domin duk wannan halaccin limancin mai farilla a bayan mai nafila ko mai nafila a bayan mai farilla, sabitun, ya tabbata fi sunna, a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kama sai a ci kamar yanda bayani zai zo. Ai hadithin Mu'az bin Jabal ya ishe ka hujja ko? Mu'az bin Jabal yana zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, sannan kuma shine liman a unguwarsu, zai dawo kuma limanci mutanen unguwarsu. Kaga yayi sallah isha sau biyu kenan, yayi sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kuma dawo ya sake yi wa mutanen unguwarsu sallar isha. To kaga ko shakka babu sallar ishassa guda ɗaya ce wanda yayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yazo ya maimaita tare da mutanen unguwarsu, wannan shi kuma nafila yake yi, su kuma suna yin farilla suka bi shi. Bayanin zai zo a can inda malam ya kawo magana insha Allah. Wa mithluhu aidan, misalin dai irin wannan masaloli da aka samu wato maganar Abul Hasan Ash-Shazili ta zama marjuha wato ba ita ce mafi rinjaye ba tarjihu mazhabi Shafi'i shine rinjayar da mazhabar Imam Shafi'i fi jawazi imamatul mar'a wato wajen halaccin limancin mace lil nisa'i ga mata ƴan uwanta wannan shi ma yana daga cikin gurin da Abul Hasan Ash-Shazili yace mata wato mace ba za ta yi limanci ba cikin wayanda ba za su yi limanci ba yace mace ba za ta yi limanci ba to kuma mazhabar Shafi'iyya sun ce ya halatta mace ta yi limanci ga ƴan uwanta mata to kuma wannan magana ta mazhabar Shafi'iyya ita tafi inganci fiye da maganar da shi Abul Hasan Ash-Shazili ya kawo a cikin iziya li thubuti idhnin nabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan izinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar li ummi waraka ga wannan sahabiyar mace mai suna ummu waraka ya tabbata bi anta umma ahla dariha inda manzo Allah ya bata izinin talimanci mutanen gidanta wala dalila ala ihtisasiha bidhalika kuma babu wani dalili da ya nuna cewa wannan hukuncin ya ke bance ta ne ita kadai kawai aka yarjewa ta haka babu wani dalili da zai nuna cewa wannan izinin da annabi ya wa ummu waraka khususiyata ce ita kadai aka ba wa dama ta yi wa mutanen gidanta limanci amma wata macen da ba ummu waraka ba ba ta da ikon ta haka babu wani dalili da ya nuna haka kenan hukuncin ya nuna kowace mace za ta iya wa mata ƴan uwanta limanci me hujja shine hadithin ummu waraka wanda hadithi ne hasan kuma hadithi ne wanda bayanin sa zai zo nan gaba wa qad wafaqahu ashhabu min al-malikiyya kuma sannan ashhab malan ashhabu daga cikin malaman malikiya sun yi muwafaka da wannan hadithin wato sun dace da wannan hadithin na ummu waraka wajen halaccin limancin ya mace ga mata ƴan uwanta kama zakarahu al-kharshi kaman yanda ainihin wato imamul kharshi ya kawo fi sharhihi ala mukhtasar khalil a sharhin sa da yawa mukhtasar na imam khalil tarjihu qawli jumhur as-salaf bi takfir tarik as-salati walau aqarra bi wujubiha wato tarjihi qawli jumhur as-salaf rinjayar da maganar mafi yawan malamai magabata bi takfir tarik as-salati wajen kafirta wanda ya bar sallah walau aqarra bi wujubiha koda ko ya yadda da wajibcinta amma ya bar yin sallah ya zama baya yin sallah to mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan mutum ya kafirta sabanin Abul Hasan Ash-Shazili shi yana ganin idan ya tabbatar da wajibcinta to ba za a kafirta shi ba amma in ya ƙi har lokacin ta ya fita na muqtadi ko na ainihin wato abun nan to wannan yana nuna cewa ainihin wato wannan yana nuna cewa wato idan ya zamana afwan astaghfirullah yake cewa Abul Hasan Ash-Shazili a cikin littafin sa ya kawo cewa wanda ya bar sallah amma bai yi musun wajibcin ta ba za a kafirta shi ba duk da cewa in ya ƙi har lokacin ta na daruri ya fita to za a yi masa haddi irin ainihin wato na wanda ya bar sallah kuma za a binne shi a makabartar musulmi da sauran abubuwan da Abul Hasan Ash-Shazili ya kawo a karkashin wannan matsala to wannan gaskiya kaulin da Abul Hasan Ash-Shazili ya kawo ya saba ko kuma ya ci karo da kaulul jumhur kuma maganar jumhur ta furin jaye cewa idan mutum baya sallah ya kafirta li thubuti ijma'is sahabati ala zalika sabida ijma'in sahabbai ya tabbata akan haka cewa duk wanda baya yin sallah ya kafirta walil adillati al-khassa kuma saboda ma akwai dalili na musamman athabitatu wanda yake ya tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika wanda ya tabbatar da haka cewa ainin wato al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala ko kuma ainin wato tsakanin mutum bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarku as-sala tsakanin mutum da kafirci da shirka shine barin sallah wa annahu yuqtalu ba'da al-i'tizari qatala al-murtad kuma za a kashe shi irin wato bayan al-i'tizar bayan dukkan wani hanzari da aka yi masa to za a kashe shi ne qatlal murtaddi irin kisan wanda yayi ridda to in ku an masa kisan wanda yayi ridda jumhur sun ce la yusalla alai ba za a yi masa sallah ba dan ba musulmi bane wala yudfanu fi maqabiril muslimina kuma ba za a binne shi a makabartan musulmi ba da kawai a nemi yan uwansa arna su zo su dauke shi ba ya bar musulunci tunda baya sallah to kaga ashe zama da mujin mata da suke yawan yin tambaya cewa mujin mace ta ce mujinta baya sallah yanzu in har ya tabbata mace tana da mujin da kwata-kwata baya sallah to kaga bisa wannan fatawar dole a raba su dan ba musulmi bane baya halatta ta ci gaba da zama da shi bayan baya sallah kuma da samun irin wannan masayin din wani lokaci kaji wata ta ce kwata-kwata mujinta baya sallah ko a waje baya yi a gida baya yi duk jama'a sun tabbatar da baya shiga masallaci ko a ganshi a wani guri yayi jami'i to kaga duk wanda baya sallah ya ban musulunci to in ku har ya ban musulunci to bai halatta ba musulma ta ci gaba da zama a karkashin sa domin babu aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba ina fata an gane tarjihu madhhabil imam ahmad fi jawazil jam'i bayna as-salataini li ahli li ashabil a'zar umuman biduni taqayyudi bis safari wal matar wa nahwihi rinjayar da mazhabar imam ahmad bin hanbal rahimahullah fi jawazil jam'i wajen halaccin jam'i hada sallah wato al-jam'i bayna as-salatayn al-jam'u bayna as-salatayn hada tsakanin salloli guda biyu li ashabil a'zar ga wadanda suke da uzurruka umuman gaba daya duk wanda yake da wani uzuri zai iya shiga cikin wannan babin ne hada azhar da al-asr ko kuma ya hada magriba da isha biduni taqayyudin ba tare da an kayyade ba bis safar da tafiya wal matar ko ruwan sama ba su kadai bane uzurrukan da suke sa a hada azhar da al-asr ko a hada magriba da isha an gane ko wa nahwihi da makamancin haka wa zalika tafadiyan lil mashaqqati wannan duk ana hada sallah ne tafadiyan lil mashaqqati saboda nesantar da mutane daga wahala wa raf'an lil haraji da kuma daukewa mutane kunci wannan shine kawai dalilin hada sallah ana hada azhar da al-asr ko magriba da isha ne tafadiyan lil mashaqqa dan a nesantar da mutane daga wahala addinin musulunci bai san wahala bai san ya wahalar da musulmi sannan da daukewa mutane kunci duk abin da zai zama akwai kuntata da takura to za ka ga musulunci yakan daukewa ainihin wato al'umma wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ta'ala bai sanya muku kuntata da takura a cikin wannan addini ba dan haka ana hada azhar da al'asr ne ko magriba da isha a lokacin da aka samu uzuri uzurin nan na ruwan sama ne na tafiya ne a ba ruwan sama akai ba tafiya bace amma dai in aka ce sai an yi azhar a lokacin ta la'asar ita ma ta zo ayi a lokacin ta magriba ayi a lokacin ta isha ma ta zo ayi a lokacin ta to akwai haraj za a shiga cikin kuntata da takura kamar misali likita zai shiga yayin operation kuma operation din nan an tabbatar da likitocin da za su shiga wajen ɗakin tiyatar nan akalla za su share wajen awa 8 ko awa 10 to kaga an tabbatar da cewa za su hada azhar da al-asr za ta riske su daga lokacin da za su fara tiyatar kan su gama sai lokacin azhar da al-asr ya fita ko kuma za a yi tiyatar ne da daddare ko da magriba an tabbatar da in aka shiga daga magriba to sai cikin tsakiyar dare za a gama tiyatar nan to kaga anan haraji ne a ce musu suna cikin yin tiyata magariba ta yi su tsaya su yi sallar magariba sannan isha ta zo ma su sake tsayawa daga tiyatar wata tiyatar in aka ce za a tsaya za a iya samun salwantar rai da sauransu to kaga wannan shi wa wani haraji ne za su iya hada magariba da isha dinsu da shi wanda za a yi wa operation mara lafiya da su waɗanda jami'an lafiyar su hada magariba da isha su sannan su shiga ɗakin tiyata in kuma da ranar ne su hada azhar da al-asr dinsu kafin su shiga ɗakin tiyata kaga wannan ba ruwan sama bane kaga wannan uzurin nasu ba tafiya bace amma gashi wani yanayi ne wanda in aka ce sai kowace sallah an yi ta a lokacin ta to za a shiga cikin haraj to wannan haraj din ne aka daukewa al'umma shi wanda in za a same shi to za a iya hada azhar da al-asr ko kuma za a iya hada magriba da isha kama fi hadith ibn Abbas kamar yanda yazo cikin hadithin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma alladhi rawahu muslim wanda imam muslim ya ruwaito qala yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asra jami'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azhar da al-asr ya hada su gaba daya wal maghriba wal isha'a jami'an haka ya hade magriba da isha fi ghairi khawfin ba a lokacin tsoro ba wala madarin ba kuma ruwan sama akai ba, ba tsoro ba, a halin tsoro ba, ba a halin ruwan sama ba, kawai sai aka ga wata rana annabi ya hade azhar da al'asar, magariba ma da tazo sai ya hade magariba da isha, ruwan sama akai, a ba wani ruwan sama, ana halin tsoro ne, babu wani halin tsoro, inji Abdullahi dan Abbas. Kila ibn Abbas, sai aka tambaye Abdullahi dan Abbas, lima fa'ala zalika, to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin magariba da isha kuma ya hada tsakanin azhar da lasar? Qal Abdullahi dan Abbas yace kai la yuhurija ummatahu, ya nuna haka ne dan kada ya sa al'ummarsa cikin takura, kenan an shiga cikin yanayin da ana ganin akwai takura da raba sallar, akwai takura, to ana iya hade wannan sallar in an samu haraji, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta hakan, ya hada azhar da al'asar, ya kuma hada magariba da isha. Aka tambayi sahabin da ya ruwaito hadisin, an ga ba ruwan sama akai ba, ba halin tafiya ba, ba tsoro ba, me yasa akai haka? Yace kawai annabi yayi haka ne dan kada ya takura wa al'ummarsa. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi, hadisi na 705. Mas'ala ta gaba, tarjihu mazhabi Shafi'i wa Ahmad, rinjayar da mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad, anna salata khawfi, salata khusufil kamar, cewa sallar kisfewar wata, to salla jama'atan, ita ma za a iya yin jam'inta, ala hay'ati salati khusufish shamsi, a irin sufar sallar kisfewar rana, li thubutil amri bihima, sabida umarnin ay salatul khusufil kamar da salati khusufish shams, umarnin ya tabbata في حديث المغيرة بن شعبة أتكين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا حديث مرفوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كاقا النبي دي يتي إن الشمس لليرانة والقمر دوتا آيتان وسآيوين قدابيو من آيات الله دقا آيوين الله la yankasifani limauti ahadin, basa samun kisfewa saboda wani ya mutu, wala li hayatihi ko saboda an haifi wani, fa idza ra'aytumuhuma, kaga susubin manzala ce in kun ga rana tayi kusufi, in kun ga wata yayi kusufi, fadu Allah ku roki Allah, wasallu ku yi sallah, hatta yanjali har wannan yanayi na kusufu shamsi ko kusufu al-qamar ya yayi ya kwarani. Yanzu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kusufu al-qamar da kusufu shamsi a cikin hadisi guda, a cikin magana guda, wannan sai ya nuna hukuncin su iri ɗaya ne, kaman yanda ake salatu kusufu shamsi a cikin jam'i, to ana iya yin salatu kusufu al-qamar a cikin jam'i, sabanin abinda Abul Hasan Ash-Shadiri ya kawo a cikin iziya. An gane ko? Saboda hadisin da Imam Al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito, hadisi na Imam Al-Bukhari hadisi na 1060, Imam Muslim hadisi na ainihin wato 94, wa qad rawa nahwahu Aisha wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Abu Bakr radiyallahu anil jami', kuma haqiqa Ummul Mu'minin Aisha da Abdullah dan Umar da Ibn Abbas da Abu Bakr ta Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su, sun ruwaito hadisi makamancin irin wannan da ya nuna cewa hukuncin salatu khusuful qamari daidai yake da hukuncin salatu khusufi shams, za a yi jam'i kuma a yi sallar kaman yanda aka yi salatu khusufi shamsi, saboda lamirin yin salatu khusuful qamar da khusufi shams duk ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin lamiri guda. Tarjihu adami wujubi tadhiitin niyyati fi sawmi tadawwu, rinjayar da maganar da ake take cewa ba wajibi bane kwana da niyya a azumin nafila, sabanin abinda Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo a cikin iziya, shi ya kawo cewa lalle ko azumin tadawwu ne sai an kwana da niyya, to sai kuma ya nuna cewa rashin kwana da niyya in dai azumin nafila ne, to wannan shine magana da tafi rinjaye, wa zalika jam'an bainal adilla, wannan ku saboda in ka hada tsakanin dalilan, wattiba'an lil atharil mutawatira, da kuma bibiyar maganganun da aka ruwaito mutawatirai, anis sahabati daga sahabbai ridwanullahi alaihim, Allah ya kara musu yadda, zai tabbatar maka da cewa ba lallai bane sai ka kwana da niyya in zaka yi azumin nafila, kana iya wayar gari ba da niyyar azumin ba, sai da safe sai ka kudurci niyyar yin azumin nafila kuma ka wuce da shi. Matsala ta gaba, tarjihu qauli Abi Hanifa, sai kuma rinjayar da maganar da Imam Abu Hanifa yayi fi jawazi dawafi, na halaccin yin dawafi ma'al hadathil asgari tare da karamin kari, ma'ana ko baka da alwala zaka iya yin dawafinka, ba lalle sai kana da alwala zaka yi dawafi ba. Wannan shine kaulin da Imam Abu Hanifa ya rinjayar, kuma wannan kaulin nasa ya fi karfi ta fuskar dalili sama da kaulin da Abu Hasan Ash-Shadhili ya kawo a cikin iziya, li dha'fi dilalati mahtajja bihi man mana'ahu, saboda raunin hujjar wa'anda suka wato raunin hujjar wa'anda suka hana yin dawafi ba tare da alwala ba suka yi hujja da shi. Wali annahu, kuma domin cewa wannan mas'ala ta yin dawafi, mimma ta ummu bihil balwa, tana daga cikin abin da ya zama ruwan dare ga duniya, fa kanatil hajatu ila bayanihi minan nabi sallallahu alaihi wasallama shadida, sai zamanto bukatar bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan mas'ala bukata ce mai tsanani. Wa haythu lam yubayyin dhalika, to tunda annabi bai yi bayanin haka ba, fal baqa'u 'alal asli aula, to barin mas'alar akan asali shine yafi, ma'ana tunda babu wata hujja da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam, duk dalilan da ake kawowa ba su da inganci, suna da rauni, cewa lalle ba za ka yi dawafi ba sai kana da alwala, kuma da yin dawafi, yin alwala a dawafi ya zama wani abu ne wanda yake akwai dalili, to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani, saboda akwai matukar wato tsananin bukata akan haka, akwai bukatar yin haka. Ina fata an gane. Tarjihu wujubil haqiqati 'anil mauludi li thubut al-amr bidhalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarjihu wujubil haqiqa, mas'ala ta gaba shine rinjayar da wajibcin yin haqiqa, wato yanka rago anil mauludu ko tinkiya anil mauludi ga jaririn da aka haifa, duk da cewa kaulin da yake nuna cewa Abul Hasan ya kawo kaulin da yake nuna cewa mustahabbi ne yankan aqiqa, ma'ana yankan ragon suna ba wajibi bane, to amma kaulin malaman da suka ce wajibi ne in aka haifa maka da ka yanka masa rago, kamar yanda mun karanta a cikin tarbiyatul aulad da muka karanta anan, cewa in an haifa maka namiji ka haifa masa rago biyu in kana da iko, ko tinkiya guda biyu, in an haifa maka ɗaya mace ka yanka mata rago ɗaya ko kuma tinkiya guda ɗaya. An gane ko? To kaga wannan shine kauli wanda yake kaulin da malaman da suka ce wajibi ne sai an yanka aqiqa, to wannan kaulin nasu ya furin jaye, li thubutil amri bidhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda umarni da yin hakan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, an Sulaiman bin Amir, an karbo hadisi daga Sulaiman ibn Amir wa Samurata bin Jundub, da Samura ibn Jundub, wa Abi Hurairata, da Abi Huraira wa Aisha radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yadda, wa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya yanka wa Al-Hasan da Husain aqiqa, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya aikata, khilafan lil jumhur, sabanin in ka dauki kaulin jumhur anan, kuma kaulin jumhur wanda su shine kaulin da Abu Hasan Ash-Shadhili shi ma ya dauka har ya kawo shi a cikin littafin iziya, fil qawli bi istihbabiha, qawlin jumhur da suke cewa mustahabbi ne yanka aqiqa ba wajibi ba, wa khilafan li Abi Hanifa, kuma kaman yanda wannan qawlin na cewa wajibi ne yankan aqiqa ya saba wa qawlin Imam Abu Hanifa, fil qawli bi karahati, wanda shi ya tafi ma akan qawlin karhancin yankan aqiqa, shi a wajen Imam Abu Hanifa ma makruhi ne. An gane ko? Tarjihu anna sadaqa fi nikahi la aqalla la hadda li aqalli, rinja yadda kaulin sadaki a aure ba shi da mafi karanci, ba iyakance mafi karancin sa ba, ballantana a ce lalle sai ya kai kaza, kuma wannan shine kaulin da yafi rinjaye yafi inganci. an gane ko dan yanzu za ga an matsa akan cewa ai sadaki ya kai rubu dinar wanda rubu dinar din nan fa a yanzu da naga update din cin wajen tsakiyar watan August wato August ya kai 133 da wani abu an gane ko kaga ai matasa za su fi son wannan kaulin ko eh kaga a ce sai ya kai banda jiki da mutun ya ji a baya kuma a ce an zo daidai gabar da an yi mun gaje kuma sannan a ce anan ma sai mutun ya bada 131 wanda kila ma yanzu ya karu tunda yana tafiya ne da yanda farashin abubuwa suke tafiya an gane ko to shi yasa sai ke ta tarjihu anna sadaka rinjayar da kaulin cewa sadaki fin nikahi a aure la hadda li aqallihi babu iyaka ga mafi kankantarsa bal barma yajuzu yana halatta bi kulli ma lahu qimatun mutun ya bayar da duk abin da yake ma wato yana da kima hissiyatun wadda kiman nan ana iya ganin ta kurukuru aw ma'anawiyatun ko kuma abin da yake da kima wanda ba ma a ganin sa sai dai ma'anarsa an gane domin yanzu a ce ka koyar da ita alqur'ani kaga wannan ai abu ne mai kima amma ma'anawiya ko yawa a ce ka ba koyar da ita alqur'ani a matsayin sadaki kaga wannan wani abu ne shay'un ma'anawi to ana iya bada wani abu wanda yake ma'anawi ma ido baya ganin sa amma dai abu ne mai kima sannan ana bayar da abin da yake mai kima hissi wanda ido zai iya gani hannu ya taba wa zalika jam'an bainal adilla wannan ku shine saboda in an tattara tsakanin dalilan ma annahu yattafiqu ma'al ma'ana sahihi li mashru'iyyati sadaq tare da cewa wannan din kuma ya hadu tare da ma'anan nan ingantacciya ta shar'anta sadaki ma'ana ba za a sadiyar da sadaki ba amma kuma ba za a ce lalle sai ya kai wani miqdari ba duk abinda mutun ya bayar a matsayin sadaki mace ta yadda da wannan miqdarin zai iya zama sadaki mada matqadar radiyar bi zalika zauja matukar dai matar da za a aura ta yadda da haka ko kuma in ita ba za ta iya yin magana ba ko kuma ba za ta iya tabbatar da cewa ta yadda da sadaki kaza ba to waliyinta sai ya wakilce ta matukar abinda waliyinta ya aka bayar ya yadda shikenan kawai sai a daura auren akan haka wa kad saha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zawwaja rajulan domin hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura wani mutum aure bima ma'ahu min alquran da abinda wannan mutumin ya haddace na alqurani shi ba akwati kaza ya kawo ba ba kudi ya bayar ba kawai annabi ya tambaye shi me ka haddace daga alqurani yace ya haddace kaza da kaza aka ce ya karantar da ita adadi kaza na alqurani shine a matsayin sadakinta kaga wannan shay'un lahu qimatun ma'anawiyya kenan an gane ko yake cewa wa tazawwaja Abu Talha kamar yanda Abu Talha al-Ansari ya auri Ummu Sulaim mahaifiyar Anas dan Malik wa kana maharuha islamuha wato sadakinta sai ya kasance islamuhu musulunta su shine sadakinta kaga wannan ita cewa tai bata bukatar ko anini kawai abinda take so ya musulunta in dai ya musulunta wannan musuluncin ita shine sadakinta kaga shi ma wani abu ne ba hissi ba ma'anawi ne kuma aure yayi wa kad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in kuma dai har yanzu baka fahimta ba to ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ja'ala itqa safiya ya sanya yanta safiya da yayi sadaka ha shine a madadin sadakinta baiwa ce da aka kawo ta daga gurin yaki annabi ya zaba yace yana son ta to da yace yana son ta sai yace to zai yantar da ita maimakon ya ta zauna a karkashin sa a matsayin kwarkwara ko baiwa to zai yanta ta zama cikakkiyar ya amma wannan yanta tan da yayi tunda ba sai da ita yayi ba yancin shine sadakinta kuma tace ta yadda fa kana ma ya hasulu lil mar'ati min intifa'iha sai ya kasance duk abinda zai wato zai mace za ta samu wanda zai amfane ta bil qur'ani na al qur'ani wal ilmi da ilimi wa islami zauji da musuluntar miji wa intifa'iha da amfana ta bi hurriyatiha da samun yancinta wa mulkiha li raqabatiha da mallakar kanta da tayi a matsayin ta zama ya sadakan laha ta yadda wannan ya zama sadakinta idza radiya bihi inda ta yadda da shi shikenan ya zama sadaki kaga wannan hadisan duk sun nuna cewa ashe sadaki ba wani abu bane da za a ce sai ya kai kaza ba sai kudi ba mutum zai iya bada kudin mutum zai iya bada wani abu wato na kudi wanda ana iya gani hannu ya taba mutum zai iya kuma in an yadda ya bada wani abu wanda ido baya gani hannu baya taba sai dai yana da ma'ana kuma yana da kima kamar misali yanda muka karanta yace zai karantar da ita ilimi ko zai karantar da ita ainihin alqur'ani ko wani abu mai kama da haka tarjihu qauli Uthman bin Affan sai kuma rinjayar da maganar sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu an bi adami wuqu'i dalaqi sakaran na rashin afkuwar sakin wanda ke cikin maye shi kaga Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo cewa duk mutumin da ya saki matarsa cikin maye ta saku to amma fatawar sayyidina Uthman bin Affan ya ce idan mutum ya saki matarsa tana maye bata saku ba duna tafriqin ba tare da wani bambancewa ko wani bayani ba baina zawalil aqli bima'asiyatin aw ghayriha tare da wato ba tare da wani bambancewa ba ba tare da wani nuna bambanci ba tsakanin gushewar hankalin wanda ya sha abun mayen nan bima'asiyatin da saban Allah aw ghayriha ko wani haka shin wani abu ya sha na maye wanda yake haramun ne shan wannan abun ta yanda da ya sha ma dama shi mai sabo ne ko kuma a'a ya sha wani abu ne wanda yake halal ne a sha shi amma da ya sha kuma sai ya bugar da shi ina ba ta gane kaman magani ya sha shi ya sha shi a matsayin magani ba ya sha shi a matsayin abun bugarwa ba to ashe wasu mutanen in sun sha yanayin karfin jinin su yana bugar da su da haka da ya sha sai ya bugu a cikin wannan surutun sai ya saki matarsa sayyidina Uthman ya ce bata saku ba kuma wannan shine kaulin da ya furin jaye li'annahu aliyaqu bi maqasid ash-shari'a domin yafi dacewa wannan fatawar ta sayyidina Uthman tafi dacewa da manufofin shari'ar musulunci wa usuliha da ka'idojinta fa inna tasarrufati sakran domin dukkan wani abu da mai maye zai yi min aqwalin na maganganu wa af'alin da ayyuka ghairu mu'tabara shar'an ba ababan lura bane ba ababan la'akari bane a shari'ance domin yayin su ne out of sense wala yu'tabaru mukallafan kuma a daidai lokacin waqata sukuri a daidai lokacin da yake cikin mayen nan to shi ba mukallafi bane ba za a dauke shi a matsayin mukallafi ba wa huwa madhhabu Shafi'i al-qadim kuma wannan ita ce tsohuwar mazhabar Imam Shafi'i ko kuma mazhabar Imam Shafi'i ta farko wa riwayatun an Ahmad kuma wannan ita ce riwaya da aka samu daga Imam Ahmad wa ikhtarahu al-Muzani haka Imam al-Muzani wanda ita ce fatawarsa wa Tahawi da Imam Tahawi wa Ibn Taymiyya da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya waɗannan duk shine fatawoyin su cewa dalaqus sakaran bai ba in mutun ya saki matarsa cikin maye to bata saku ba in mayen na haramun ne to matsoraci ne in ya isa ya zo garau ya ce ya sake ta ya gani wa mithluhu tarjihu mashru'iyyati al-qasr lil-musafir mutlaqan haka misalin dai abinda aka rinjayar da wato kaulin sa shine rinjayar da shar'anta yin kasaru ga matafiyi kowace irin tafiya shine mutlaqan kowace irin tafiya ce mutun zai iya yi mata kasaru sawa'un kana safaru da'atin sawa'un wannan tafiyar tabin Allah ce au ma'asiyatin ko ta saban Allah li'idlaqi shari'i fi zalika domin mai shar'antawa ya saki hukuncin yin kasaru ga matafiyi wala muqayyida lahu ba kuma abin da yayi wa wannan hukuncin kaidi kaga shi Abul Hasan Ash-Shadhili ai ya kawo cewa matafi yana yin tafiya amma in tafiyar ba ta yana yin kasaru in tafiyar ba ta saban Allah bace kamar yanda Imam Abdurrahman al-Akhdari yun kuntina cikin ahalar yace matafi zai iya yin taimama amma in tafiyar ba ta saban Allah bace fi ghairi ma'asiyatin ko yace wa yata yammul musafiru matafi yana yin taimama fi ghairi ma'asiyatin in ba ta sabo bace to kaga kauli mafi rinjaye shine matafi zai iya yin taimama koda tafiyar ta saban Allah ce matafi zai iya yin kasaru koda tafiyar nan ta saban Allah ce tafiyar daban hukuncin kasaru daban hukuncin tafiyar sa na saban Allah laifin yana nan a kansa saukin musulunci na shi matafiyi ne yana nan kuma a tattare da shi zai yi kasaru ina fata an gane tarjihu madhhab ibn Abbas radiyallahu anhuma wa huwa qawlu Shafi'i fil qadim wal riwayat al mashhura an Ahmad أن الخلع فسخ لا طلاق رinja yadda mazhabar Abdullahi dan Abbas kuma wannan mazhabar ta Abdullahi dan Abbas ita ce mazhabar da Imam Shafi'i a mazhab wato a fatawarsa ta farko ita ce fatawar da yake bayarwa kuma ita ce riwayar da ta shahara daga Imam Ahmad cewa khul'i fasku ne bata aure ne la dalakun ba saki bane idan mutum ya saki matarsa sakin farko aka daidaita ta dawo ya kuma yi mata saki na biyu aka daidaita ta dawo bayan an yi dawo a na biyu sai ita kuma da kanta ta nemi khul'i tace ita dai dan Allah ga sadakin sa ya rabu da ita ya kuma yadda ya karba abin da ta bashi a matsayin sadaki suka rabu kaga khul'i ne to har yanzu akwai igiya da me yasa saboda wannan khul'in da ya shigo bayan saki guda biyu shi ba saki bane da haka in bayan kuma daga baya sai suka ji suna son su sake dawowa su yi aure to kawai abin da zai faru shine sai ya kuma bata sadaki sai kuma an sake sabon daurin aure sai kuma su dawo sai kuma a dora dama suna da igiya biyu can wannan khul'in da ya shiga tsakiya banda shi to yanzu saura igiya ɗaya tsakanin su in aka ya kuma saken ta to yanzu ne ya cike igiyoyin guda uku da ya sake ta ya zama saki ba'i ne wato la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu wannan shine kauli wanda yake mafi rinjaye duk da cewa Abul Hasan Ash-Shadhili shi a cikin iziya ya nuna cewa khul'i saki ne da haka kenan shi a wajensa idan mutun ya saki matarsa sakin farko ta dawo aka kuma saki na biyu ta dawo sai kuma yayi mata khul'i ko tayi masa khul'i to shikenan uku sun tabbata domin wannan khul'in shi a matsayin saki yake a wajen wasu malaman da haka ba za ba dama su sake rayuwar aure hatta tankiha zawjan ghayrahu an gane wannan to kuma ba shi bane kaulin da yake mai rinjaye kaulin da yafi rinjaye shine kaulin Abdullahi dan Abbas da Imam Shafi'i da Imam Ahmad cewa khul'i fasku ne ba talaq bane li thubuti zalika fi fatwar rasul sallallahu alaihi wasallam dan hakan ya tabbata a fatawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar li maryam al-mughaliya wato ga wannan baiwar Allah da ake kira maryam al-mughaliya imra'atu thabit bin qais matar thabit bin qais bin shammas wa kada akhadha bihi usman bin affan kuma sayyidina usman bin affan shi ma da wannan fatawar ta manzon Allah yayi amfani yayi riko da ita wa ikhtarahu shaykhul islam kuma shaykhul islam wa talmizihi da almajirinsa ibn al-qayyim wannan duk shine fatawar su walau udda al-khul'u talaqan suka ce inda an kirga khul'i a matsayin saki lakana talaqu arba'an to da saki ya zama guda hudu kenan an gane ko da saki ya zama guda hudu fi kitabillahi a cikin littafin Allah kuma kaga Allah ta'ala cewa at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko to a can gaba sai kuma yake cewa idan ya kuma sakinta fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra kaga wannan ya nuna cewa saki iya uku ne to kuma a tsakankanin ayoyin ai an kawo magana khul'i idan aka ce ga saki biyu can ga khul'i kuma sannan har wa yau ga kuma wani sakin na uku to saki ya zama hudu kenan a cikin littafin Allah ina fata an gane kama qala ibn abbas kama yanda abdullahi dan abbas ya fada wa huwa khilaful ijma' kuma wannan ya saba wa ijma'in malamai lakin sai dai idza qaturina al-khul'u bi lafz at-talaq e itubira talaqatun wahidatun sai dai idan aka hada khul'i da lafazin saki to yanzu za a dauke shi a matsayin saki daya tace ga kudin ka ko tace ga kudin sa tana so su rabu ina fata an gane tace ga kudin sa tana son su rabu sai ya karba yace kije na sake ki to yanzu kaga wannan kalmar kije na sake kin ya jawo kansa matsala tunda yayi khul'i kuma yayi amfani da lafazin saki to saki ɗaya kenan amma ga yace tace ga kudin sa dan su rabu sai ya karbe sadakin sa kawai shikenan Allah hada kowa da rabansa ta kwashe ina ta ta tafi to yanzu kul'i ne fasku ne la talak amma in ya hada lafazin kul'in da talak to kuma za a dauki wannan a matsayin talqatun wahidatun saki da tarjihu jawazi salam ala ghairil muslimin sai kuma kaulin da yake na rinjayar da halaccin yin sallaba ga wanda ba musulmi ba fi ghairi halatil harbi amma ba a halin yaki ba in ba a halin yaki ba ya halatta kai wa wanda ba musulmi ba sallama duk da cewa Abul Hasan Ash-Shadili in kun tuna a cikin littafin Iziya ya kawo cewa bai halatta ba yi wa wanda ba musulmi ba sallama to kuma kaulin da ya furin jaye shine halaccin yi wa wanda ba musulmi ba sallama in dai ba a lokacin yaki bane li umumil adilla saboda fadin dalili allati tahussu ala ifsha'is salam fadin dalili da hadisan da suke kwadaitarwa akan yada sallama wa annaha tahiyatu adam wa zurriyati kuma aka ce wato sallaman nan gaisuwar annabi adam ce da kuma zurriyarsa to kaga zurriyar annabi adam akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba wa amma hadithu abi huraira amma game da hadisin abi huraira koda zaka iya cin karo da shi alwarid fi nahyi wanda yazo da bayanin an hani an badihim bis salami wato hadisin da ya nuna an hana a fara yi musu sallama su wa'anda ba musulmi ba alladhi rawahu muslim hadisin da imam muslim ya ruwaito faqad a'allahu ba'd ahli al-ilm bil ittirab wasu daga cikin malamai sun ce wannan hadisin an samu ittirabi a cikin sa fi lafazihi a cikin lafazin sa da haka sun ce hadisi ne muttarib shi ko hadisi muttarib za ka ga galibi yana ana sa shi a cikin layin hadisan da ba su da inganci da haka wasu cikin malamai suka ce to wannan hadisin da Imam Muslim ya kawo hadisi ne wanda yake an samu ittirabi a cikin sa a cikin lafazin sa kai wa hamalahu akharuna wasu malaman kuma suka ce sun dauki wannan hadisin ala halatil harbi akan halin yaki suka ce mu bar hadisin Muslim ma ba mu tsaribi bane mu dauka ya inganta da aka ce an hana a fara musu sallama to wannan a halin yaki ake nufi in ana yaki da kafirai to wace sallama da ba za a yi musu amma ana zaman lafiya ba yaki ya halatta musulmi ya yi wanda ba musulmi ba sallama la'anna aba basarat al-gifari suka ce domin abu basarat al-gifari wa abdurrahman al-juhani da abdurrahman al-juhani radiyallahu anhuma kad zakara su biyun nan duk sun faɗi cewa anna zalika kana fi ghazwatil ahzab wancan hanin da aka ce kar a fare wa ahlul kitab ko wanda ba musulmi ba sallama wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne a cikin yakin ghazwa wato cikin ghazwatil ahzab yakin ahzab ma bani quraiza tare da banu quraiza yahudan banu quraiza mimma yadullu wanda wannan yana daga cikin abin da ke nuna annahum innama muni'u an hana musulmi yin sallama ne ga wa'anda ba musulmi ba a halin yaki min bazlil amani lahum dan kada a ba su aminci fi halatil harbi a halin yaki in har zaka ga kafiri a halin yaki kace assalamu alayka kaga ai ko assalamu alaikum kaga ai kaman ka ba shi wani aminci cewa a zubda makamai ko kuma ka nuna masa akwai wani zaman lafiya tsakanin karshe to a gurin yaki ne hadisin ya nuna cewa babu wani sallama da za a yi wa wanda ba musulmi ba wa qad kana jama'atu min as-sahaba domin wasu da yawa daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai yusallimuna ala kulli man laqu suna yin sallama ga duk wanda suka hadu da shi min muslimin wa dhimmi daga musulmi da wanda ba musulmi ba cikin kafiran amana wa yaqulu abu umamah al-bahili abu umamah al-bahili radiyallahu anhu yana cewa hiya tahiyatu li ahli millatina wannan sallama fa da kuke kallanta gaisuwa ce ta ma'abota addinin mu wa amanun sallama da kuke kallanta aminci ce li ahli dhimmatina ga ma'abota alƙawarin yarjejeniyar zaman lafiya cikin kafiran amanan da suke tare da mu wasmun sallaman nan da kuke kallo suna ne min asma'illah daga sunayen Allah nufshihi bainana da muke yada shi tsakanin mu inji Abu Umamah al-Bahili yace sallama da kuke kallanta tana dauke da abubuwa guda uku na farko mu musulmi gaisuwa ce tsakanin mu sannan wayanda ba musulmi ba duk wanda kai masa sallama ya san yanzu akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninka da shi ba fada cikin wayanda ba musulmi ba sannan suna ne daga cikin sunan Allah da ya kamata mu dinga yada shi a tsakankanin mu wa hadhihi almasailu laysat bil kathira wannan matsaloli da kuka ji ana ta kakkawowa mallai yace basu yawa ba basu zama masu yawa ba fi baharil masail ilmiya a cikin kogin matsaloli irin na ilimi almabsuta wadanda aka shimfuda su fi hadhal musannafi a cikin wannan littafi almubaraki mai albarka na iziya alhawi wanda littafi ne wanda ya tattaro ala aktsara min alfai mas'alatin ilmiya ko kuma wannan littafin na fatahu rabbil bariya littafi ne wanda ya tattaro sama da mas'aloli na ilimi sama da 2000 fal masailu sahiha as-sa'ibatu hiya ummu hadhal kitab ko kuma littafin iziya yake nufi ma'ana littafin iziya da kake kallon sa kamar dan karami ta fuskar rubutu to littafi ne wanda yake ya yana da albarka ya tattaro mas'aloli sama da 2000 na ilimi kuma alhamdulillah za ka ga fal masailu sahihatu mas'alolin da suke ingantattu as-sa'ibatu wadanda suke na daidai a cikin littafin hiya ummu hadhal kitab sune jigo sune mafi yawa a cikin wannan littafi walillahi alhamdu mun gode wa Allah alhamdulillah ko sai mu tashi masailun wasu masalolin kuma binne mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik